Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkamu da safiyar ranar Asabar sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 13 ga watan Afrilun shekarar 2019 jagoran dakarun kasar Sudan da suka hambare gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojojin suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya nada General Abdul Fattah Burhan a matsayin magajinsa. Dakarun kasar dai ba su fadi dalilin da yasa Auf ya sauka ba. Amma a jiya Juma'a jama'a sun ci gaba da zanga-zanga a Khartoum babban birnin na Sudan inda suke adawa da matakin da wata majalisar sojin ƙasar ta dauka na daukar ragamar tafiyar da gwamnatin wucin gadi har na tsawon shekaru biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai baiwa Amurka wa'adin nan da zuwa ƙarshen shekarar nan domin ta cimma kwakwaran matsaya kan tattaunawar da suke yi game da batun nukiliyanta. Inda ya gargadin cewa za a iya fuskantar mummunan sakamako muddin hukumomi a Washington ba su sauya yadda suke tafiyar da wannan al'amari ba. Yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar wacce ake mata kallon ta jika na yi kace shugaba Kim ya ce a shirye yake ya kara wata tattaunawa ta uku da takwarar aikinsa Donald Trump amma har sai Amurka ta soye irin halayya da take nunawa kamar yadda kafa yada labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana. A wannan makon ne shugaba Trump ya ce yana duba yiwuwar sake wani zama da Kim amma jaddada cewa Amurka ba za ta sassauta takunkumin da ta saka wa Koriya ta Arewan ba har sai ta lalata makamanta na nukiliya. Yace muna so takunkuman su ci gaba da kasancewa a irin tawa fahimtar ba mu nuna musu matsi sosai ba. To a wani labari da daban shugaban na Amurka ya ce yana duba yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar ga biranen da suke kirarin za su iya ba bakin hauren mafaka wato biranen da suke adawa da tsauraran matakan hana baki marasa takardun izinin zama shiga Amurkan. A jiya Juma'a Trump ya fitar da wannan sanarwa sau'i kadan bayan da fadar White House da hukumar jami'an tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara. Amma yayin wata ganawa da yi da 'yan jarida a jiyan, shugaba Trump ya ce yana matukar duba yiwuwar daukan matakin mika bakin hauren ga biranen da suka amince za su ba su mafaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 3. Kwanaki biyu da kama shi, shugaban kamfanin nan mai kwamata bayanan sirri na WikiLeaks Julian Assange na ci gaba da zama a kurkuku yayin da ake shirin fuskantar wani lokaci mai tsawo da za a kwashi ana fafatawa a kotu da kuma fagen siyasa kan makomarsa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Labour Party a Burtaniya Jeremy Corbyn ya yi kira ga gwamnati da ta hana ta sakeyar Assange zuwa Amurka. Geoffrey Robertson tsohon lawyer da ke kare Assange ne.
I have faith in the British justice system and I think
yace ina da kwarin gwiwa kan tsarin fannin shari'ar Burtaniya. Na ga Assange zai kalubalanci wannan mataki na kama shi a matsayin take yankin fadin albarkacin baki. Tun dai a shekarar 2012 Assange mai shekaru 47 ya fake a ofishin jakadancin Ecuador da ke London. A ranar Alhamis ɗin sandan Burtaniya suka fitar da shi suka kuma kulle shi bayan da aka zarge shi da karya ka'idojin da aka gindaya na ƙasa da ƙasa idan an ba mutum mafaka. An dai zarge shi ne da laifin tsoma baki a harkokin wasu ƙasashen waje ta hanyar wallafa bayanan sirrinsu. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ce ba za ta binciki dakarun Amurka ba kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake musu a Afghanistan. ajiya Juma'a wani kwamitin alƙalan kotu yayi watsi da buƙatar da mai shigar da ƙara a kotun ta mika wa kwamitin domin gudanar da bincike kan dakarun na Amurka bisa wasu laifukan yaki da ake zargin sun aikata a Afghanistan. Tuni dai shugaban Amurka Donald Trump wanda a baya ya soki yunkurin bincikar dakarun na Amurka ya ba da wannan mataki da kotun ta dauka na yin watsi da binciken. To kamar da kuka ji a farkon labarin da jakarun wato jagoran dakarun kasar Sudan ta Sudan da suka harbe wato suka hambare gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ya soka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojojin suka sanar da shi wasu suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya nada General Abdul Fattah Burhan a matsayin magajinsa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Baba barka da asuba da fata an tashi lafiya barka da shigowa wannan zauren abari ya huce
lafiya limi
ya ya gomi da dai gashi an fara dan zafi zafi
magana kenan ai yanzu zaki ga za a gwada ina irin zanin jikin nan da ake
kai a nan an ce
da farko ana koyewa saboda sanyi
to yanzu na abu to sai makon da ya shige ka san na tafi ta inda garuruwan dai da ake zafi
kin sha yawo
na sha yawo ba ai makon da wuce baba ina jin tafiya da nayi na mike ta ta kai Najeriya tunda dai nayi awowi 14 a cikin jirgi cikin kwanaki 4-5 a cikin Amurka kuma
kwana goma
awowi goma sai goma a cikin jirgi domin na tashi daga nan na tafi Dallas daga Dallas kuma na daga nan zuwa Dallas ka san ana tafiya ce ta awa 3 da yan kadan daga Dallas zuwa Los Angeles tafiya ce ta kusan awoyi 4 daga Los Angeles in ka dawo nan in zaka miko zuwa nan ne ita kuma ita ma ya danganci ma daga inda ka taso ana nema awa 5 kofi to na je Dallas na zo na wuce Los Angeles na tafi Santa Monica na zo na tafi Malibu
Malibu
ta jihar California to na ana zafi gaskiya to wurin nan kan kasan nan ana zafi a kasan nan to lokacin da mutane suke watayawa kenan
kwarai kuwa
kada ka san su da gaskiya da holewa
a kin san su shi bature in zai ji dadi lokaci yake bashi ya kuma bawale masa kuɗi kasafin kuɗi ake yi nan musamman don a mole
ai mun ci dariya da muka je sai ta bari ka ne da amal mun ci dariya a daidai wani fili da ake galibi da ana tai ruwa ne dai kawai don mutane shakatawa to sai muka samu wani dan Najeriya na gaya muka ya sa irin wakokin Najeriya ne da suke cin kasuwa dai a cikin irin yan kwanakin da ake rawa ɗin din ne ya samu dan
da ake bajiya
kamar lokaci an so dan ya kawo dan kamar ƴar karamar speaker zan ce abun ƙara murya aha na yawa da ƙara murya yayi dan kwali haka sai aje dan kwali din ne ya saka murya ya saka waka ji idan ka zo ya saka wai yace wai tip wai irin ka ka dan ba da dan tukunci
dan tukunci
ka ji dadin rawa kana rawa kana rawa ka dan jefa mu da ladan
cinke haka sai kuma ita shi
da ta sai ta ji da ba ki ne cinke kowa ya iya neman kudi ma ba la ba
ba sandalin dan wahala sabu ne
to ma fa kamar da muka saba bari mu fara da gaishe gaishe nan da farko zamu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga rashi da aka yi ma ƴan uwa da abokan arziki da farko muna mika gaisuwar ta'aziya ga professor da mai ɗakin sa wato professor Samuel Wajekunhiop da mai ɗakin shi domin rasuwar ƴar farin su Zugwai Mika wadda ta rasu ranar Laraba da Asuba sakamakon gajeruwar rashin lafiya ta kwanta bisa ga labarin baba ta kwanta lafiyar ta kalau sai kawai da tsakar dare mai gidanta ya buga waya yace sheda ma danginta cewa ba ta da lafiya ya kai ta asibiti kafin su isa asibiti ta rasu Allah ya mata cikawa muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyali da kuma ƴan uwan Abdulrahman Kasim domin rasuwar baba Dandela Kasim a malumfashi Allah ya kara mana dangana duka
to wannan gaisuwar ta'aziya ce zuwa ga ainihin wakilin sashen Hausa da muryar Amurka daga
Ghana
wato Ridwan Abbas kenan na rasuwar ƴan uwansa guda biyu da Allah ya musu cikawa kusan a ce cikin mako
daya
aka ya huskanci wannan musiba da farko shine wato wanda ake kira Dr. Bawa mai magani ne fadama an kaje fadama aka ce gidan wali
kowa fitaccen mai magani ne
mai magani ne kaje ana duban lafiyar mutane Dr. Bawa Allah ya mai cikawa to sai kuma dan uwansa da ake ce mai Isaka Abbas Isaka Abbas shi ma tsohon ma'aikacin gidan radio Najeriya ne daga Lagos to ya fara ya je retire ya je retirement to yana Ghana to Allah ya mai cikawa shi ma wancan makon da ya gabata to duka ji sai mu mika musu wato mu mika jama'a dangi baki daya ta'aziya
to Allah mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
amin
kasan aka ce rayuwa kenan ana aure ana haihuwa ana mutuwa to ga gaishe gaishen fata alheri domin waɗansu sakonnin aurareki da muka samu duk da yake dai an yi aurarekin kafin muka ga waɗannan sakonni amma za mu musu fata alheri akwai gaisuwar wannan aure da an riga an daura Allah ya bada zaman lafiya gayyata aure daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masake ce gayyata aure muna gayyata ɗayan uwa da abokan arziki zuwa wajen auren abokinmu Samarima mai canji wanda za a daura a Difa dake Jamhuriyar Nijar ranar 6 ga watan Afrilu wato makon da ya gabata kenan an riga an yi wannan auren to sai kuma wannan shi ma gaisuwa ce ta daurin aure aka ce ina mika gaisuwa ga Daula da Aunty Alheri sannan kuma ina gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa daurin aure na da amarya ta Aisha Muhammad Yahaya wanda za a yi ranar Asabar 6 ga watan 4 su wancan shi ma makon da ya gabata kenan a unguwar bayi gidan wakilin Irijiya a cikin birni to da kai Malam Mansur da kuma Alhaji Kaka waɗanda kuka aiko waɗannan muna musu fata alheri da kuma fatan an kammala bukukuwan nan lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare kamar yadda baba ya faɗa da sai kuma ga yatan suna to Allah ya sa kara mance da mu dai
to akwai Fatima Mahmud da Isa da ita kuma aka santa da Yusra ita ma an riga an daura auren tare da angunta Naziru Ino Yusuf wanda aka yi daurin auren su daga wato Asabar din da ya gabata
ita ma da ta gabata
kanon dabo su kuma Allah ba da zaman lafiya ya ba da zuriya
to waɗannan an riga an daura wurin to ba akwai waɗanda ba riga an daura ba
yawa
to akwai wannan aure na wakilin mu da kake dake hannunka
eh gaskiya fa wato sashen Hausa na muryar Amurka na ta iyalan gidan Alhaji Muhammadu Azika dan Atu murnan daurin auren ƴaƴan su Abdulrahman Lawan Tambali da amaryarsa Aisha Muhammadu Arzika wato Arzika dan Atu wanda za a yi a ranar Asabar 13 kenan ga wannan watan Afrilu za a daura ne da rana karfe 2:30 a gidan Alhaji Mahmud Arzuka dan Atu dake birnin Kebbi
to Allah ya sa an yi adace to har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da kuma taya waɗannan iyali wato iyalan sarkin yakin Mina Alhaji Muhammad Yakubu Datti da na marigayi Umaru Maidubu sarkin Sudan waɗanda suke gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wurin daurin ƴaƴansu Awali Yakubu Datti da barista Hawwa Mu'azu wanda za a daura a gidan sarkin Kwantagura ranar Asabar dinnan wato 13 kenan ga wannan wata na Afrilu da karfe 10:30 na safi Allah ya bada ikon halarta a wannan waɗannan dukan auren rake da za a yi yau amin sumu amin kamar kuma yadda muka ce Allah ya bada ake cewa ciki da goyo Allah ya bada zaman lafiya da hakuri zaman tare
ke zan yanzu ciki da goyo ana bada ciki amma goyo ne ba a cikin ba akwai keke
to shikenan Allah ya bada zaman lafiya da albarka zaman tare muka ce albarka zaman tare ta kunshi komai
gaskiya
ta kunshi komai
gaskiya
muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Malam Bala Arin da nda Samuel Banka Zungdet domin auren ƴaƴansu da za a daura wato Malama Juliana Samuel Zungdet da angwanta Simon Bala Arin da aka fa sani da Uncle Sam za a daura auren nasu ne a yau dinnan da karfe 10 na safe a majami'ar Equa Gospel Trigenta a Fata Jos da fatar Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare to sai kuma duk da yake dai mako mai zuwa ne muka za a daura wannan auren bari mu sanar da shi kada ya shiga mala wato auren yayan Basti da Alisa Daniel yayan su Musa Daniel da zai auri Abigail Ephraim a majami'ar Equa da take unguwar Fama Panshin Street a birnin Kaduna a yau din kuma ana bikin sallama ita amarya kenan Abigail Ephraim kaza a majami'ar Equa din har yanzu da take unguwar Fama jihar Kaduna to Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare to ga wannan waka ta musamman ga amare da anguna sai waɗannan gashe-gashe baba kafin muruga garzaya abinda ake jira in ji bakon namu na bakon da ya gabata maganin hawan jini kafin mu kai ga maganin hawan jini ne bari kuma mu karanta waɗannan gashe-gashe da muka samu muna Musa na Ghana Isa Sabanji Banji ne ko jihar Niger Musa na Ghana Isa sa ko dai Banji ne ko Banji ne Banji dai aka rubuta jihar Niger yace a mika gaisuwarsa zuwa ga shugaba Idi mai lalli Banji da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Ya'u mai neman na aure Banji da shugaba Haruna Bakanike Shadadi da Yusuf direban tractor Banji da Alhaji Wadatau mai maganin shanu Banji da Umaru Chali Banji da Bello mai tukwane Banji da dan amarya kwanan Balabuzu da Saminu mai kasar Shadadi da Alhaji Mamman Suda Shadadi da Isha'u Bakanike Kumbashi da liman Sa'idu Sawade Bena sai kuma Sani Karfe uban kungiyar sama da buhu Bena da kuma Bello Mai Gero da Dawa unguwar Shamaki Bena sai kuma a ƙarshe duka yana gaida Auta Tela baka yi ma Bature dinkin farar doka jihar Niger ba kai ma Bature dinki yoshi Bature ba kai ma dinki bai na roya da shi zai je kira
abin da zai maka ki
kenan ba huta lafiya sai ga da me zakai dinkin
to bari mu mika wannan sako daga wato sarkin Hausawa ne daga Greater Accra ko kuma birnin Accra kenan Alhaji Kabir Wahi Kadir English wanda shine shugaban kungiyar sarakunan Zangon Ghana inda yake mika godiyarsa zuwa ga duk sarakuna da suka halarci babban taro na wannan kungiya da aka yi wanda aka yi a Asabar din da ya gabata yace Allah bada wato Allah bada lada kuma Allah ya kara musu hadin kai sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirin sa wato Alhaji Sanusi Ali Ahmed kenan da sarkin sabarin Accra Alhaji Muhammad Salis Maudi to sai kuma sarkin Fadama wato Alhaji Redwan Mukhtar Abbas sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin Tamale wato sarkin Zangon Tamale kenan dake arewacin kasar Ghana da ake ce mai Sheikh Abdul Mumin Dalhu da sarkin Zangon Sanirgu Alhaji Yahuza sai kuma ma dawakin sarkin Zangon Tamale da ake kira Alhaji Abdul Rauf Oban Roots da Alhaji Rashid Adam manajan kamfanin sayar da motoci na Hansonic
to
da kice za a je a samu
za a samu mota kenan za a duka da samu
to da kuma Ahmed Tijani wato sakataren sarkin Zangon Tamale kenan kuma ma'aikacin gidan radio Fila FM shike gabatar da shirye-shiryen Hausa a Tamale
to
daga karshe sai kuma gaisuwar Hajiya Adiza da aka santa da Alwanka Enterprise
to da fatan duk an tashi lafiya kuma an ji waɗannan gaishe-gaishe ana cikin koshin lafiya kiraki mu kuma Yusuf Moban ya na baka labarin cewa da muka tafi daukar rahotannin zabe a Abuja ya sha duk shi ma abokin sarfili ne gaskiya da ya ga kwanan tuwo sai labari sai wanda a ga wannan labara aje wannan labarin nace to ai ko sai ka babu tsare ba abin ya wuce shi ne yace to in ya koma zai aiko min buhu to ya aiko mana da wannan labarin maimakon mu rubuta tunda recording da murya yayi to mu ma bari mu bari ya fada da baki shi bari mu ya
to ga wannan zan fara baki yau na Bayarabe Bayarabe ne wani mutum yayi laifi ana bin shi kudi shi mutumin to sai aka ce je kawo wani zai yi bilin sa wanda zai shi zai kawo kudin sai a sallame shi sai ya kira wani Bayarabe abokinsa ya ce zo kai min tsayi wajen yan sanda kaji-kaji ai Bayarabe aka zo da kai wajen yan sanda sai ka ce eh ga aka ce mutumin ka kawo wanda ya ma tsayi eh ya ce ga shi sai Bayarabe ce ga mu ne mai mai tsayi ya yi tsayi gaban teburin sai suna mai tambayi sai ce to kai ne kai mai tsaye ko yace eh muni mai mai tsaye ran kai dai
ba da wannan wanda ake shoti
ka da ka sa hannu idan bai kawo kudi ba rana da yace to kai za mu kama sai yace a ran kai dai ai mun jona
sun ba da
sai amma da yaje mutum kudi ne yace zo kin sayar ba su in dai ka rabu da su da kudi ne to sai kai da gaske
ka ga
ko mu da hannun Bayarabe ai ba shi ga ko kasuwancin da suke eh ai na roba da karfi suke yi
a
wanda ba ya lalata
su sai ka ga
kin yi ko na
a to amma kuma an sayar ba aka sani da roba
sai sai tilas to kin ji wannan na Bayarabe da yawa mutum tsaye aka ce kai kai mai tsaye ce da yaji mutum kudi aka ce ka sai ce a mun jona wai
zama ba ta yi zama sauti
sai na buzu kuma wanda shi kuma wani hadari ya same da shi da wani suna rigima ya bugi mutum da yadda ke mutumin sai mutumin Allah ya ajalinsa ya mutu da ya mutu yanzu sai mutane suka ba wannan buzu shawara suka ce ko dai ya gudu ya bar garin nan ko kuma ya je ya dauki lauya wanda zai kare shi cikin shari'a
ta
sai ce shi gare shi ya dauki lauya aka kwatanta mai meye lauya da duka yanzu ya ga lauya suka yi magana ya ba lauya wasu kudin ta kamun ciniki tun da farko da an ka je kotu ana ta shari'a ana ta shari'a aka cimma shari'a buzu mai shari'a ya ce ina buzu wanda ya kashe mutum
to
sai lauyan wannan buzu ya miƙe sai ya ce a'a rankai dade ya ce ya kashe mutum gabanka nan kotun nan akwai wanda aka yi kisan gaban shi ina dai buzu wanda ake zargi da ya kashe mutum
kaji lauya ba
sai ya kashe shi
to gaji
cikin zauna akwai wanda ya ga wanda ya kashe lokacin da ya yi kisan yayi ta maganganu irin na lauya wannan da ƙarya da gaskiya nan
eh aga
buzu ya ji dadi ya san shi buzu da ya ji dadi ihu yake kwaye ya ce ma lauya ya ce a gaishe ka kara musu kariya in kara maka kudi akwai wasu Hausa a nan kasan mu kasan nan Niger akwai Hausa iri iri yawa akwai Gujra akwai Katsinawa akwai Zamfarawa akwai Kurhaya akwai Arawa akwai Gubawa
duk kai lallega
yake su mawakin nan da ya rasu Muhammadu Gawa Filinge Muhammadu Isa Gawa Filinge to shine wata mata sai mijinta bai da lafiya amma a lokacin tura ne tun da juma ne a kai wannan bai da lafiya ta jajjabe shi ta kai shi asibiti da ta kai shi asibiti lokacin turawa ne duka jami'an asibiti wanda manyan wanda suka abin nan to babu mai tarjama kusa wanda in yayi mata faransanci wannan ya fassara da wasa ba kowa da ta kai shi cikin tambayoyi da yake sai ya tambaye ta da faransanci escritus kamar ko yana tari tus sai ta ce kwarai ka mai gida tusa shi kai dare da rana kamar ki ta ce tusa shi kai dare da rana ya kuma samu hoto gida ya yi ta har sau uku ya san wasu bacci har sau uku ko har sau uku sai da har sau uku yawa ta ce to shi ita tuskin nan ta ji an ambata cikin faransancin da ya tari kenan sai ya ce eskiltus ko yana tari sai ta ce kwarai ka mai gida tusa shi kai dare da rana kira mai tarjama aka gane mutum ne ta dara ya ce a shi dai ba tusa ya tambaye ta ba tare ta ce to ai ni ba boko ne ba
a to shi kenan
in tuno wannan su
to ka ji kefkefe ba ba kefkefe ka ga labarin da Ferfile ba ya nuna ba da dan daidai muna shigowa wannan babban latani a fili yana kiwon shanu da aka ce wai ina sunanka ya ce sunana Muhammadu sai aka ce mishi ka san annabi Muhammadu ya ce ban san shi ba
yana
shabu muna nan aka ce suna nan yana shi yana san mu muna nan yanzu ya za a mu san shi sai aka ce yana ina ya ce yana san sama
ba
na saboda zai zuwa ina da sabo ba sai na samu mun yana ya ba sai da babu na ga lokaci ya fara daga bada ne sabili da haka ce da mujabirki da yanzu a badadin
baba ya ku muke ni
alheri yake muku fata alheri da fatar Allah ya ba mu lafiya da zuban lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
ma masu raro a nan maka karshen shirin namu ne sai kuma an jima ka dan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma izzata shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahouse.com sai kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na roka jimiriyoyin su ni sarfi da hashin kuma yake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
Heures sur 24.